This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. A yau Alhamis 2 ga watan Janairun shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga Sarfil da kanin labarai.
To Hafiz, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce hukumar kasar na gudanar da bincike na san mace a birnin New Orleans da kuma jihohin da ke wajen Louisiana. Yau Alhamis, rundunar sojin Ukraine ta sanar da cewa an harbo jirage marasa matuƙa 47 dakarun Rasha suka harba cikin dare a yankunan tsakiya da gabashin Ukraine. Haka kuma za a ji cewa shugaban Amurka Joe Biden na shirin bayar da lambar yabo ta biyu mafi girma ta farar hula ga mutane 20 a wani bikin Father White House a yau Alhamis.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta ce hukumomi sun bayar da san mace a garin New Orleans da garuruwan wajen jihar Louisiana da ke kudancin Amurka a wani bangare na binciken mummunan harin da aka kai a ranar sabuwar shekara. A jamhuriyar Niger kuma, gwamnatin mulkin sojan kasar ta ayyana tsarin kasafin kudaden shekarar 2025 wanda ya haura biliyan 333 na kudaden SEPA.
Mun da injin kasa da kuma kama darajar kasanmu da mutuncin kasanmu. Kenan abinda wannan budget dogara sa shi daga 'yan kasa ya kamata a samu annan kudade.
Bayan nan za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya duba batun ka'idojin shan magani don gujewa samun matsala. Muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce da yammacin jiya Laraba hukumomin kasar na gudanar da bincike na san mace a birnin New Orleans da kuma jihohin da ke wajen Louisiana, yayin da suke gudanar da bincike kan harin da wani direban motar daukan kaya afkawa jama'a tare da bude wuta, inda ya kashe mutane akalla 15 tare da jikata akalla 30. Masu bincike sun yi aiki da yammacin jiya Laraba don tattara shaidu a wurin da aka kai harin ranar sabuwar shekara a shahararren titin Bourbon a New Orleans. Ya zuwa yanzu dai, hukumar ta FBI ta bayyana wanda ake zargin Shamsuddin Jabbar, dan shekaru 42 a duniya. Hukumar ta ce tana binciken harin a matsayin ta'addanci, kuma hukumomi ba su yarda direban ya aikata laifin shi kadai ba. Sa'o'i kafin harin, wanda ake zargin ya nuna a cikin faifan bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta cewa kungiyar ta'addanci ta Daesh ce ta sa'a kai harin. Hukumar FBI ta ce ta gano tutar kungiyar ISIS a cikin motar bayan harin. Yau Alhamis, rundunar sojin Ukraine ta sanar da cewa ta harbo jirage marasa matuƙa 47 da dakarun Rasha suka harba cikin dare a yankunan tsakiya da gabashin Ukraine. Rasha ta yi amfani da jigilar jirage marasa matuƙa 72 a raharanta, in ji rundunar. Sojojin Ukraine sun harbo jirage marasa matuƙa a yankunan Cherkasy da Chernihiv da Dniprov da Kharkiv da Kherson da Kirovohrad da Kyiv da Mykolaiv da Poltava da Odessa da kuma Sumy. Jami'ai a waɗannan yankuna ba su bayar da rahoton wata babbar barna ba. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar yau Alhamis cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuƙa guda 13, galibin su akan iyakar Rasha da Ukraine. An gudanar da zanga-zanga a Brink da Belgorod da Kursk da Kaluga da kuma Barnoz. Likitocin Falasɗina sun ce wani harin da Isra'ila ta kai yau Alhamis ya kashe akalla mutane 10 tare da jikkata wasu 15 a kudancin Gaza. Harin ya auku ne a sansanin 'yan gudun hijira da ke yankin Almawasi da ke yammacin birnin Khan Yunis. Waɗanda aka kashe sun haɗa da shugaban 'yan sandan Gaza Mahmud Salah da mataimakinsa Hussam Shawan, kamar yadda jami'ai suka ce. Isra'ila ta yi gargadi a ranar Laraba cewa za ta zafa kai harharrakan Hamas, matukar kungiyar ta ci gaba da yin garkuwa da mutanen ta rike da su a watan Oktoban 2023 tare da harbar rokoki kan Isra'ila.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran za mu bude taskar rahotanninmu daga nan Amurka. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta ce hukumomi sun bayar da sammaci a garin New Orleans da garuruwan wajen jihar Louisiana da ke kudancin Amurka a matsayin wani bangare na bincike ga mummunan harin ranar sabuwar shekara a unguwar Faransawa da ke birnin. Ga Baba Yakub Makeri da fasar rahoton Richard Green.
A jiya Laraba da rana, 'yan sanda sun gudanar da bincike a cikin wani gini a birnin Houston sa'o'i bayan harin na sanyin safiya. An kashe akalla mutane 15 kana wasu 30 ne suka jikata a lokacin da wani direban motar da kun kaya ya afka da motar a cikin taron jama'a da suke shagulgulan bukin shiga sabuwar shekara a wasu shahararrun hanyoyin birnin New Orleans da suka hada da Canal da kuma Bourbon, inda suka cika makil da jama'a da mashaya da kuma wake-wake. Hukumomin sun ce motar ta yi hatsari, direban ya fito cikin motar ya bude wuta akan jama'ai da suka kawo dauki, wanda su kuma suka mai da martani kana suka kashe mutumin. Jami'an 'yan sanda biyu ne suka ji rauni yayin musayar wutar. Rundunar 'yan sandan ta ce suna samun sauki. Hukumar binciken manyan laifuka ta samu harsashai da abubuwan fashewa a cikin motar, yayin da aka kuma ga wasu abubuwa da ake zaton masu fashewa ne a wani wuri a nan yankin French Quarter. An gano mutumin da ake zaton da suna Shamsuddin Jabbar, mai shekaru 42 a duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Laraba cewa Jabbar ba'amurke ne haifaffen jihar Texas, wanda ya kwashe shekaru yana aiki a sojan Amurka ta bangaren fagen daga da kuma rundunar kota kwana.
The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media.
Hukumar FBI ta faɗa min cewa sa'o'i kalilan kafin harin ya kafe wasu hotunan bidiyo a kan shafukan sada zumunta, yana nuni da cewa suna samun ƙwarin gwiwa ne daga ƙungiyar ISIS. Yana bayyana sha'awar kisa, yana sha'awar ya kashe mutane. An gano tutar ISIS a cikin motarsa da ya hayo domin gudanar da wannan harin.
Which he rented to conduct this attack.
Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce tana binciken wannan harin ne a matsayin ta'addanci, saboda hukumomi sun yi imani cewa ba direban kadai ne ya shirya wannan aiki ba. A jiya Laraba, babbar 'yan sandan birnin Orleans Annie Kirkpatrick ta yi karin haske akan batun, tana mai cewa
it did involve a man driving a pickup truck.
Lamari ya shafi wani mutum da ya tuka motar daukar kaya zuwa hanyar Bourbon a cikin gaggawa. Kuma ya aikata hakan ne da gangan. Wannan mutumin ya yi kokarin take mutane da yawa. Bai aikata hakan ba saboda ya sha barasa. Lamarin wani batu ne mai tsarkakiya, kuma ya fi tsanani a kan bayananmu na yanzu. Wannan mutum wanda ya aikata laifin ya harbi jami'anmu biyu daga cikin motarsa a lokacin da motarsa ta yi karo. An harbi jami'anmu guda biyu, kuma za mu muku ƙarin bayani a kansu.
Taron jama'an dai na gudanar da bukukuwa ne a nan New Orleans, saboda birnin zai ɗauki bakoncin wasan ƙwallon zare ka ruga ta Super Bowl da yammacin jiya Laraba. Lamarin dai ya sa an dakatar da gasar zuwa wuni guda zuwa da yammacin ranar Alhamis. Bugu da ƙari, birnin na New Orleans ya shirya domin amsar bakoncin wasan ƙarshe na gasar Super Bowl wadda za a yi a ranar 9 ga watan Fabrairu.
A gaida Baba Yakub Makeri da fasar rahoton Richard Green. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan Niger ta ayyana tsarin kasafin kuɗaɗen 2025. Harin zai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban Amurka Joe Biden na shirin bayar da lambar yabo ta biyu mafi girma ta farar hula ga mutane 20 a wani bikin fadar White House yau Alhamis. Waɗanda suka samu lambar yabon ta 'yan ƙasar sun haɗa da ɗan majalisa Bernie Sanders da tsohuwar 'yan majalisar wakilai Elizabeth Cheney, wacce ta jagoranci binciken majalisar game da harin da wasu gungun jama'a suka kai kan ginin majalisar Amurka a ranar 6 ga watan Janairun 2021. Da suka nemi kawo cikas ga takardar shaidar nasarar Biden a zaben 2020 kan Donald Trump. Trump, wanda ya lashe zaben 2024 na sabon wa'adin da zai fara daga ƙarshen wannan watan, ya ce ya kamata ɗaure Samson da Cheney. Ma'aikatar harkokin wajen Italiya ta gayyaci jakadan Iran yau Alhamis domin neman a gauta sakin yar jarida Cecilia Sala, wacce aka tsare a tarin ranar 19 ga watan Disamba, yayin da take aiki bisa takardar biza ta aikin jarida.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Niger ta yana tsarin kasafin kudaden shekarar 2025 wanda ya haura biliyan 333 na kudaden SEPA, yayin da illolin yakin Ukraine da na annobar corona ke ci gaba da shafar tafiyar tattalin arzikin duniya. Kasafin na bana ya ta'allaka ne kan kudaden shiga na cikin gida a sakamakon matakin dakatar da tallafin da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa da suka saba bayarwa a baya domin ayyukan ci gaban al'umma sanadiyar rigingimin da ke da nasaba da juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin 2023. Daga Yamai ga rahoton da wakilin Musulmu Muni Barma ya aiko mana.
Kasafin wanda ya zarta na shekarar 2024 da kashi 4.13 daga cikin 100 ya zo da wasu sauye-sauyen da suka shafi sha'anin haraji da nufin farfado da tattalin arzikin ƙasa, tare da baiwa al'umma damar samun kudaden shiga. Kamar yadda aka sanar a ƙarshen taron majalisar ministoci na ranar 31 ga watan Disamba, masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ya bayyana mana abin da ya fahimta game da dokar harajin ta 2025.
Ko an ake ba international kamar wani sulhu wanda ba za su biyan kuɗi ba bisa tahiya da aikinsu, kasuwancinsu, sauransu, sai an gani ya kamata yanzu a ce an kuma sun da an kai kamar ko akwai wajen cuta cikin harkar su ko kuma abin da ya kama da irin wannan. In ka ɗauki lasisi da ake badawa na zuwa neman a ma'adanai na ƙasa, zinariya ce, uranium ne, petroleum ne, sauransu, akwai ƙasashen da ake ba ko kuma kamfanin da ake ba irin wannan takardu, to kuma sai su saida mu an su. Yanzu kamar ƙasar Faransa tana da wato lasisi da yawa bisa tonan ko kuma neman arziki na ƙasashen ƙasar Nijar. Yanzu tunda ba mu shiri da su, suna neman su saida wa'annan lasisi da an su kamfanin ko kuma ba su kashe. To wannan saidawa idan aka yi ta, gwamnati ya ɗauki niyyar bana sai ya ɗauki wani abu ciki.
A ƙarƙashin wannan kasafi, gwamnatin na hasashen samun kuɗaɗen shiga daga masu kasuwanci ta yanar gizo da masu fitar da kayayyakin noma da kiwo zuwa ƙasashen waje, yayin da wani ɓangare aka yi sassauci ga ƙananan 'yan kasuwa da kamfanonin da ke fatan shigo da sabbin manyan motocin da kwankaya da na jigila. Lamarin da shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar Import Export Alhaji Yakuba Dan Maradi ke ganin zai samar da ci gaban kasuwanci da sauƙin farashi a kasuwanni.
Farkadin nan namu daman ya tsufa, daman duk cikin waɗannan kungiyoyin da muke ciki, da tsoho kungiyar mu ta Sai da Yawo da kungiyar mu ta Yomuwa, Niger ita ce take da tahi, ina ganin tsohin motoci masu yawa wanda ba mu da sabbi kware. To kaga dama ta samu waɗanda wannan abin ya shafa, don ku za su yi kokari su canza motocinsu saboda su ci umfanin wannan ragin da aka yi, su kuma jama'a su yi umfani da sabbin kayan da za su kawowa.
A bisa al'ada, Nijar kan samun kashi 40 daga cikin 100 na kudaden kasafin kowace shekara daga tallafin ƙetare. To amma kasancewar abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sun jingine wannan tsari a sakamakon rashin fahimtar da ta biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ya sa hukumomin ƙasar mai da hankali wajen samar da dukkan kuɗaɗen da ake buƙata daga cikin gida.
Muna cikin sabon tahiya ta zamanin da injin ƙasa da kuma kama darajar ƙasarmu da mutuncin ƙasarmu. Kenan abinda wannan budije ya dogara wasa shi daga 'yan ƙasa ya kamata a samu annan kuɗaɗe.
A jerin matakan sassaucin da gwamnatin ta Nijar ta ɗauka a bana, an sassautawa kafafen labarai masu zaman kansu harajin da suke biya a baya, ganin yanayin matsin tattalin arzikin da waɗannan kamfanoni ke fuskanta. Fannin tsaro a nan cikin gida da ma ayyukan haɗin gwiwa a ƙarƙashin inuwar gamayyar IOS da bunƙasa ilimi da kiwon lafiya da gine-ginen hanyoyin mota na daga cikin ayyukan da ake sa ran baiwa fifiko a ƙarƙashin wannan kasafi, a yanda ake jiran samun kaso mai tsoka na kuɗaɗen da ake buƙata daga fannin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magani ba bisa shawarar likita ba, musamman magungunan ciwon jiki da ake kira da non-steroidal anti-inflammatory drugs a Turance. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata, mun fara tattaunawa akan wannan batu inda likita ya zayyana mana wasu daga cikin illolin yin hakan, inda ya ce hakan na iya haddasa ciwon zuciya, ciwon hanta da kuma ciwon koda. A wasu lokutan ma yakan zama sanadin samun gyamban ciki, wato ulcer. A yau za mu dora ne don jin irin ka'idojin da ke tattare da shan magani don gujewa aukuwar matsala tare da Dr. Tukur Ismail, wanda shine shugaban sashen nazari kan lafiyar al'umma na Jami'ar Zamfara da ke garin Talata Mafara. Kuma ya yi bayani ne a hirarsu da abokin aiki na Abdulaziz Bello. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
A wannan karin zamu so mu ji da yawa mutane suna shan wannan magunguna ne sanadiyar jin ciwon kai ko ciwon jiki ko kasala ko so ayi aiki. Tunda ana ganin shan magunguna na da illa, me ya kamata su rika yi maimakon shan magunguna?
Kamar yadda ka sani, shi shan magani yana da dokoki. Idan mutum bai da lafiya, abin da ya kamata ya je ya tuntubi likita. Shi likita idan ya duba zai ga irin rashin lafiyar da wannan mutum yake fama da ita, kuma ya dibi adadin kwanakin da ya kamata mutumin ya sha magani da lokutan da ya kamata ya sha su. Zaka ga su wannan magunguna da muke magana, na farko akwai magungunan da ake hadawa tare da su dan ana son kada su bada abin da ake cewa adverse effect. Kamar yanzu idan mutum ya zo an san yana da rashin lafiya kamar ta ulcer, kuma za a bashi irin waɗannan magunguna na kashe radadi ko saboda ciwon kamar kafafuwa ka arthritis ko kuma wasu cututtuka dai waɗanda ake recommending cewa a bashi magunguna. Akwai magunguna da ake hadawa da su waɗanda su kuma za su kashe kaifin waɗannan adverse effects din da maganin zai kawo,
illolin
da zai haddasa wa. Sannan kuma kaga saboda ya bi ka'ida ta likita ba zai sha maganin na tsawon lokaci ba, wanda zai sa abun ya gagari kamar ita koda ko kuma ya gagari ita hanta wurin aikin tacewa din. Saboda haka wannan abubuwa su ne za su hana maganin illa shi tafi amfanin da zai yi a jikin mutum.
Kenan yanzu idan mutum ya aiki ya ji ya gaji yana so ya sha magani ga jita cire, to in an ce kada sha magani haka ne ya kamata yi?
To in mutum ya aiki ya gaji, gajiya ita abinda take so hutu. Kuma abinda ake nufi da hutu shine idan aiki ne za ka yi, jiki akwai aikin da yake jure ma, akwai abinda baya da jure ma. Idan kai aiki gurgudan awoyin da ya kamata kai aiki, to ana tsammanin za ka tsaya ka huta. Amma idan baka huta baka sha wani magani, to zai sa jikin ya ci gaba da aikin a yanayin da yake yin aikin. To kaga wannan ya zama ba hutu kuma ba ya zama ciwo. To idan ya zama ciwo kuma ya zama za ka ci gaba da yi koyaushe, to kaga abin dole babu yadda za a yi magana cewa magani sai dai a nemi cewa ya za a yi, saboda babban matsala ita ce su waɗannan magunguna da ake magana kamar cewa non-steroidal anti-inflammatory ko analgesic ko su opioids, suna bada abin nan, suna bada lafiya ne ko suna bada jinkiri ne na abin da kake ji, amma ba suna raba ka da shi bane
complete. Dan magani na wucin gadi.
Yawwa, suna bada magani kamar relief na wucin gadi, ka samu sauki na dan lokaci, amma ba
na ciwon da kake ji.
Ciwon da kake ji ba wasu raba ka da shi ba. To amma kuma abin da ake so me ya kawo wannan abin, sai a yi amfani da wasu magunguna waɗanda za su hana ainihin abin da ya kawo wannan abin gaba daya, domin su kuma waɗannan su bada relief na takaitaccen lokaci sai zama babu abin gaba daya. Amma abu ne wanda ake yi kuma lizincin shi yau da kullum. kenan su kaga fa yiwuwa dole sai an sha magungunan barkatai kuma aka sha su kuma su ba da illa
akwai masu fama da matsalar yawan ciwon kai wani lokaci sai su rika shan paracetamol ko kuma irin abu da kace ma boska da kullun aika aje a tsohota shi da kanka tsohon matsalar ciwon kai na tsohon paracetamol tsohon menene shi ya matsalar ciwon kan take da yawan shan magani
idan ka ji mutun ya ce ciwon kan shi na ciwo shi wannan matsala ce wanda take nuna cewa akwai wani abin da yake faruwa a jiki inda ka san kamar alam ko abin da zai nuna abin da zai nuna cewa akwai wata matsala to idan ka ji wannan abin da ya kamata idan rashin lafiya ne wanda baka saba da ita ba ka ji ta kaman sabuwa haka kuma kaman ciwon kai ne idan ka sha paracetamol tsananci a ce ka sha na kwana daya ko kwana biyu idan ba haka ba ko su kamfanonin da suke advertisement zaka ji sun ce idan bayan kwana biyu baka ji sauki baka tuntuɓi likita to muhimmancin haka shine shi likita ba wai ciwon kanta ka zo da shi zai duba ba ya baka paracetamol a'a me ya kawo ciwon kai dan
wato shi ciwon kan alama ce ta akwai wata matsala
ce ta akwai wata matsala matsalolin kuma suna da yawa zai yi matsala ce wanda ta danganci zuciya ya danganci kamar hawan jini ko matsala ce wadda ta danganci sauran sashi na jiki saboda shi ciwon kai yana zuwa daban-daban akwai ciwon kai da zaka ji an ce barayin kai yake ciwo akwai ciwon kai da zaka ji an ce kamar ana daka a jikin kai shi akwai ciwon kai wanda zaka ji an ce ya zo da amai akwai ciwon kai wanda zaka ji an ce daga kiya nan bayan kai haka ciwon kai yake to duk wannan yana bada alamomi daban-daban akwai wani ciwon kan wanda muke cewa yana zuwa da abin da ake cewa raised intracranial pressure wato cikin kwakwalwa kuma inda kwakwalwa take akwai raised intracranial pressure wanda ciwon kan zaka ga mutum
menene wannan raised
akwai wani ruwa da yake cikin kwakwalwa wanda yake har kasa wanda yawanci zaka ga waɗanda suka kamu da rashin lafiya kamar ta cerebrospinal meningitis san karo haka da sauransu to suna zuwa da irin wannan ciwon kai wanda zaka ji shi gaba ɗaya kan ne zai ciwo kuma ba wahala sun yi amai kuma aman zaka ga abin da muke ce mu amai is projectile wanda zaka ga sun yi aman ya tantsama ya tafi da nisa haka sosai so kaga in ka zo kan ciwon kai shi kadai akwai abubuwan da ake ce mu space occupied lesions kaman yadda zaka ga jiki yayi kulu haka idan abin ya samu a cikin kwakwalwa shine muke ce mu space occupied lesions zai zama ko kansa ne ko wani abu ne
kwakwalwa da ta canza wani ne da bai kamata a ganta da shi ba
haka wannan yana iya zuwa da ciwon kai saboda haka ciwon kai ba karamin abu bane saboda haka idan aka samu ciwon kai abin da ake so a je asibiti a duba a gani menene idan ka sha paracetamol ko wani abu zai baka relief kamar yadda na ce maka ai sa abin ya sassauta to ya sassauta kuma ka ji ya kuma dawowa abin da ya kamata sai a ce
a cigaba da sha kenan kullum
a ba za a cigaba da sha kullum ba
to dakta bari mu ji shi kuma bangaren bacci zaka ji wani shi yana shan kwayoyin ne saboda baya samun bacci amma in ya sha sai ya ga yayin bacci to idan mutum da matsalar rashin bacci me yake rika shan wannan kwayoyin kun ji kun ci a daina shi haka ya kamata yi
eh shi ma rashin bacci ba karamin matsala wace ya zama mutum lokacin baccin shi yayi amma ba zai iya yin bacci ba sai ya sha wasu magunguna to shi ma ba karamin matsala yake nuna ba saboda bacci abu ne wanda yake yana zuwa spontaneously idan lokacin bacci yayi lokacin bacci yayi zaka zo kai bacci amma idan ka ga baka yi bacci ba to ya kamata shi ma abin ciki wannan abu amma ba a sha magani ba saboda zai yi kamar yadda ce maka idan akwai high blood pressure
to hawan jini kenan
jini kuma hawan jinin ya wuce kima to wannan zai sa bacci ya zama yana da wahala sosai saboda haka idan masu shan irin wannan kwayoyin suka sha wannan yana iya rage yawan bugun zuciya wanda take yi kuma ta nan za a samu bacci amma matsalar shine ka dinga ƙara maganin da kake sha kenan in da kila kana shan kwaya ɗaya ko kwaya biyu kai baccin zaka koma sai ka sha kwaya shida ko kwaya bakwai sannan zaka samu irin baccin da kake so ka samu
kuma duka wa'annan suna bada waccan matsalar ta
wannan za su haɗe su koma ma ita matatar maganin kamar yadda muka yi magana su kaga duka ire-iren wa'annan abubuwa ne wa'anda mutane sukan ɗauke su ba wani rashin lafiya ba amma idan ka je wurin likita ya duba duka zai duba abubuwan da za su sa system ɗinka baya aiki yadda ya kamata kuma shi sa baka samun bacci ɗin yadda ya kamata kuma a bada magani kuma insha Allah sai ka samu sha
akwai masu aikin ƙarfi irin laboratory masu aikin ɗaukar nauyi da dattawa masu yawan shekaru da dai sauransu, ilama wani ko gida iyali zai kusanta za ka yana amfani da irin maganukan. Wata shawara za ka badawa ga wanda yake so yi aikin ƙarfi ko kuma wanda yake yi aiki ya gaji din, maimakon haka ne ya kamata ya riƙa yi?
Shi jiki akwai abin da yake iya ɗauka, saboda ƙwararru sun duba. Yanzu idan ka duba misali duk abubuwan da ake yi wanda za a ce aikin ƙarfi, ga ka'ida akwai abubuwan da mutane ya kamata su yi, akwai abubuwan da mutane ba su ya kamata su yi ba.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin. Sai a tara a wani makon don jin irin ayyukan ƙarfi da ya kamata mutane su yi da kuma wanda bai kamata mutane su riƙa yi ba don kare lafiyar jikinsu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman Abdulaziz Bello, sai ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa mu huta lafiya.
A gaida Hawwa Umar. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar email.
Saƙon mu na farko ya fito ne daga Shehu Adamuri Jau. Ya ce Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu, ga mu dai cikin sabon shekarar 2025 tsundum. Fata da roƙon mu shine Allah ya sa mun shiga asa'a, da fatan kuma shugabanninmu na Najeriya za su daina gasa mana aya a hannu. Sai kuma sako na gaba da ya fito daga Sanusi Madatai da Magaram, ya ce hada hannu da sarakunan gargajiya da malaman addinai na ƙasar mu ta Nijar da gwamnatin ƙasar ta mu ta yi a ci gaba da neman bakin zaren ɗinke matsalar tsaro da ke dama mana lissafi. Hakan ya yi daidai domin a matsayinsu na iyayen ƙasa kuma mafi kusanci ga al'umma da suka jima suna ba da gudunmuwar ci gaban ƙasa, musamman a ɓangaren zaman lafiya ka iya sawa a ci nasara. Fata dai shi ne su ba da cikakken haɗin kai. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Isu Makeri Madatai tare da Sanusi Madatai da Magaram da Babandi Mamman Bande da Iliya Mai Shayi Garkin Daura, suka ce salam VOA Hausa, da Allah ku mika mana sakonmu zuwa ga gwamnatin mulkinmu ta Jamhuriyar Nijar da ya kamata ta maida hankali a kan tsaron iyakar ƙasar da kuma ci gaba da noma da inganta kafa kamfanoni don rage zaman banza na matasa. Allah sa kiran ya kai inda ya dace. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Malam Hassan Dogon Faci Batsari, ya ce salam VOA Hausa, kalaman da shugaba Tinubu ya yi ma 'yan Najeriya a ranar Kirismeti bai zo mana da mamaki ba, duba da halin da 'yan ƙasar suke ciki, amma shugaban ya ce ana samun sauƙi. To mu dai fatanmu a nan ita ce Allah ya kawo mana mafita. Yanzu kan alƙalanci ya rage ga 'yan ƙasa, hukunci zai shekarar 2027 idan Allah ya kai mu.
A gaida Baba Yakubu. Yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce da yammacin jiya Laraba hukumomin kasar sun gudanar da bincike na sammaci a birnin New Orleans da kuma jihohi da ke wajen Louisiana, yayin da suke gudanar da bincike kan harin da wani direban motar ɗaukan kaya afka jama'a tare da buɗe wuta, inda ya kashe mutane aƙalla 15 tare da jikkata aƙalla wasu 30. Masu bincike sun yi aiki da yammacin Laraba don tattara shaidu a wurin da aka yi harin a sabuwar shekara a shahararren titin Bourbon na New Orleans. Yau Alhamis, rundunar sojin Ukraine ta sanar da cewa ta harbo jirage marasa matuƙa 47 da dakarun Rasha suka harba cikin dare a yankunan tsakiya da gabashin Ukraine. Rasha ta yi amfani da jigilar jirage marasa matuƙa 72 a haranta, in ji rundunar. Likitocin Falasɗina sun ce wani harin da Isra'ila ta kai yau Alhamis ya kashe aƙalla mutane 10 tare da jikkata wasu 15 a kudancin Gaza. Harin ya auku ne a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke yankin Almawasi da ke yammacin birnin Khan Yunis. Waɗanda aka kashe sun haɗa da shugaban 'yan sandan Gaza Muhammad Salah da mataimakinsa Hussein Shawan, kamar yadda jama'ai suka faɗa. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin bayar da lambar yabo ta biyu mafi girma ta farar hula ga mutane 20 a wani bikin fadar White House a yau Alhamis. Waɗanda suka samu lambar yabon ta 'yan ƙasar sun haɗa da ɗan majalisa Bernie Sampson da tsohuwar 'yan majalisar wakilai Elizabeth Cheney, wacce ta jagoranci bincike game da wato harin da wasu jama'a suka kai harin ginin majalisar Amurka.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci, an jima da dare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, da kuma Jule Ladas Gresham da ta bada umarni, sai kuma editanmu na yau Aliyu Mustapha da ma injiniyanmu na yau Carl Stalin. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama saurari shirin yau da gobe.